concerning Abubakar Danmadi, who scored 60,629 votes, scored the highest vote, and is hereby declared as the winner of the election.
Kunatai Emmanuel Rotsedo kenan dake zama shugaban kwamitin zaben Fidogori na jihar Taraba ke ko bayani tsohon mukaddashin gwamnatin jihar Sani Abubakar Danladi wanda ma bai daɗe komawa jami'an ta APC ba da cewa shine ko lashi zaben Fidogori da kuri 60,609 daga cikin kuri 107,387 da aka kada an dai shafe kwanaki uku ana safi dora ta game da zaben Fidogori na jihar wanda aka yi zaben Yattinge wanda ko ƴan takara kusan 11 ne ma suka shiga zaben da suka hala da wani tsohon minista Jole Ikenye da ya zo na biyu da kuma zama mukaddashin gwamnatin jihar Alhaji Garba Umar UDC da ke da kuri 5,504 to sai ya kuma jin kaɗan ma da bai na wannan sakamako sai sauran 'yan takarar da suka sha kaye suka ci fa ba za ta samu bindiga a ruwa lamarin da koyi har zuka su zuwa garzayawa Abuja bisa zargin cewa ba a gudanar zaɓen ba ga ma da ta bakin tsohon mukaddashin gwamnatin jihar Alhaji Garba Umar UTC.
Wannan tabbatar maka ba din da ake zabe ba da aka zaben na gaskiya bai wuce goyi zare biyu ko uku ba sauran duk sai a zatar wasu mutane ana dukan mutane suna barin wajen kuma duk inda aka duba din nan zare biyu ko uku din nan insha Allah ne na ci gaba to yawanci da mu din nan mu dan takara takwas mun ce ba mu amince ba
to kani kin me za ku yanzu
mun sanar da yan jaridu gaba daya mun sanar da duniya gaba daya kuma yanzu haka halin da muke ciki da muna hanyar zuwa Abuja za mu je ainihin National Secretariat mu tabbatar musu ba ya zage ba kuma mu nuna musu ga muna da ainihin shaida a tare da mu na cewar ba ya zage ba tun da ba ya zage ba a soke zaben nan a sake zaɓe na gaskiya
kamar Taraba a makwabci ta ma wato Jihar Adamawa yanzu ɗan takarar kujerar sinita ne ma ke barazanar gazawa kotu biyo bayan bayyana sunan sinita Binta Masu Garba matsayin 'yan takara tilo daga mazabarar Adama ta Arewa 'yan takarar dai suka ce ba su amince da wannan mataki da wajen jami'a ta ɗauka ba.
Sunana Idris Ahmed Tijani wanda aka fi sani da Idi Bagio a kashin gaskiya ba magana ba adalci ba yanda za a yi a ce an ba Binta wannan kujera.
Wasu da dama suna barazanar za su je kotu ko kai ma kana da ra'ayin za kotu?
Ni ne na farko ni na so man raising issue a kan zan je kotu zan kai party kotu domin party ba su yi min adalci ba. Da party sun yi adalci da ba zan kai su kotu ba. Da party sun yarda mun shiga zaɓe in na samu kuriya ɗaya ko ban samu ko ɗaya ba ba zan je kotu ba.
Na dai kokarin ji daga bakin shugabannin jam'iyyar a jihar da mako kowa ya gunda bakin sa da gungunan an ce kace kuma wannan mako na zuwa ne yayin da ake harama gudanar zaben kato bayan kato na Fidogori na gwamna a yau Alhamis inda gwamnan jihar Sinita Bindo Jibrilla zai kofafata da tsohon shugaban hukumar EFCC Malam Nuhu Ribalo da kuma Dr. Mahmud Halilu Ahmad da ke ma zama kanin matar shugaban kasa Aisha Buhari Ibrahim Abdulaziz Fashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria.